Commissioner Lafia Najar Leda, Dr. Jide Idris Kini Yasara da haka a wani taro na manema labarai. Ya ce babu karshen gaskiya game da rahotannin da ke fitowa ta bangaren hukumar da ke kula da cututtuka masu yaduwa ta gwamnatin tarayya cewa an samu barkewar cutar sankarau amma ta yi sanadiyar mutuwar akalla mutane biyu. Dr. Jide Idris ya kara da cewa
there is an outbreak of meningitis in the country. However, as at now, we do not have cases like that caused by the species of the organism causing what is happening up north now. Generally, you have two types of meningitis, the epidemic type and the non-sporadic type. From time to time, you see cases of meningitis in Lagos in hospitals, any part of the country, but that is not the epidemic type.
Ita ko shaka babu an samu barkewar cututtuka da ke da nasaba da cutar sankarau musamman ma dai a arewacin Najeriya, amma a nan jihar babu rahotanni da ke tabbatar da bazuwar wannan cuta a nan Lagos, musamman ma dai wannan nau'i na tafsi wanda shine yake kisa babu kakkautawa. Kamar da muka sani, akwai nau'ukan cutar sankarau akalla guda biyu, akwai mai zafi da kuma wanda ba su zafi. A nan jihar akwai irin wanda ba a iya cewa ba su da hatsari, wanda kuma ana samun hakan a wasu jihohi na kasar, amma dai ba irin wanda ya tsanani a wasu jihohi da arewacin Najeriya ba. Da kowane mataki al'ummar jihar suke dauka bayan samun rahoton barkewar cutar ta sankarau a wasu jihohi na arewacin Najeriya. Ga dai abinda daya daga cikinsu mai suna Haruna Mustafa ya shaida mini.
Wannan dai ciwo ya mamaye ko ina, kuma yanzu ma ko wannan zahin ma da muke ciki, wannan abu yanzu mutum ya kulle kanshi ma a daki, wani hilla ne ya kamata ma ba wanda ke so ya shiga, ya ka shiga daki kamar prisoner ne ko kurkuku haka. To amma da zaran ka fito waje ka shiga iskanka, in gida dan yi mashi fence haka, za ka iya fitowa da iyalinka ka kwanta. Balle wanga ma zahin da ma muke ciki, wuta ma gashi nan ma ba su akawa, ta ya mutum zai je ya kulle kansa a daki har ma wani illa ya zo ya same shi? Ka gani wannan abu ba daɗi.
To kowane mataki gwamnatin jihar ta Lagos take dauka na fadakar da al'ummar jihar game da cutar ta sankarau. Ga dai Commissioner Lafiya na jihar Lagos Dr. Jide Idris.
In Lagos state we have this standard group of people that carry out surveillance. The essence is that you can need to trace occurrence of disease any type, it could be any type of disease, and that's why going to the various local government areas, facilities collecting data.
Ita ko shakka babu a nan jihar Lagos akwai jami'an lafiya da suka saba fadakar da al'umma game da yadda za su kula da lafiyarsu, kuma irin waɗannan jami'ai na yawo a ko'ina musamman ma dai ƙananan hukumomi domin fadakar da al'umma na buƙatar kasancewa cikin shiri da kuma ɗaukan matakai na rigakafi da suka haɗa da kaucewa cunkoso da kuma gurare masu zafi. Cutar ta sankarau dai yanzu haka ta yi sanadiyar mutuwar aƙalla mutane fiye da 300 sama a arewacin Najeriya. Babban Zubrun, Murya Amurka daga Lagos.